safira bazan so in barki ba
zorona zorona Allah zorona rabuwa da kai kikawa wallahi Allah ba san na so rabuwar mu ba
so shi ba mace mai ciki ba amma ya ce kan dole wani sa'in in yayi abu jamkar aikin sosai aure ni da safira ke budurwa ni kuma saurayi kenan in na saki yanzu yanzu ya zane kekewa safira son kowa mai zurfin ciki ce safira tawa mata da kurafi
Zorona, Zorona, Allah Zorona